tun a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne ya kamata ƴan Nijar mazauna kasashen waje su halarci rumunan zabe don kada ƙuri'a a zaben ƴan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban kasa wato ɗaya rana da daukacin ƴan kasar da ke zaune a gida dai hakan bata samu ba sakamakon annobar corona da ake fama da ita a wancan lokaci kasancewar a yanzu galibin kasashe sun bude iyakokinsu saboda alamun samun saukin wannan annoba yasa hukumar zabe ta kasa Seni ta dauri aniyar soma register ɗin Nijar mazauna ƙetare waɗanda suka cancanci kada ƙuri'u Dr. Aladuwa Amada shine mataimakin shugaban hukumar zabe ta kasa Seni
kamar inda kuka sani ɗin Nijar wanda suke zama kasashen waje a dokance suna da incin su zabe na shugaban kasa da ƴan majalisa kuma haka ne kamata a yi to kuma sai annoban nan ta zo ta gidda kuma a lokacin nan sai muka aika wasiƙa wajen kotu ta koli wadda ake cewa cour constitutionnel don mu ji ra'ayinta bisa wannan sai ta ce to tunda dai wannan abu ne ya zo al'ajabi ne ya zo kenan muna iya tsayawa har lokacin da dama ta bada to kuma yanzu dama ta bada za a fara 16 ga watan juwan kuma za a yi da 29 ga wannan watan tunda kamar inda kuka sani wannan kidaya kwana 14 ne ake dauka ana yin ta
kasashe 15 ne aka tantance domin shirya wannan zabe a bisa la'akari da wasu muhimman sharuɗa
sai inda ke da kwamiti da ambassador ko consila kuma na biyu hallau a ce kasar tana da tsaro kamar akwai kasashe wanda inda muka so mu kai kamar su Libya kamar su Sudan kuma tun da babu tsaro kuma kasashe ne wanda sai a ce ma suna cikin yakin basasa ko kuwa rikici dai na cikin wannan kasashen goma sha biyar abin da za a ce akwai takwas na ECOWAS tun da akwai Cote d'Ivoire akwai Burkina akwai Mali akwai Senegal akwai Togo akwai Benin akwai Ghana akwai Nigeria kuma akwai kasashe biyu na Afirka ta tsakiya wanda ake ce ma Afirka Central da Chad da Cameroon kuma kasashen na Afirka Larabawa akwai Maroc akwai Algeria kuma sai kasashen Turawa guda uku akwai Europe akwai Faransi da Belgium kuma America du Nord akwai États-Unis
a shekarar 2016 ne ƴan Nijar mazauna kasashen waje suka fara kada ƙuri'u a zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki abin da ke ba su damar aiko da wakilai biyar a majalisar dokokin kasar mai kujeru 171 Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar